daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a tare da sallama, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington dake gundumar Columbia akan mitoci 25-31 da kuma mita 41. Ana iya kama mu kuma a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani Sarauniya da kuma Niya FM. Da ma shafinmu na Facebook Live a yanzu haka ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaje, Safinatu Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
A yau Alhamis 6 ga watan Afrilu na shekarar 2017, kamar yadda muka saba, muna magana ne a harkar lafiya. Yau zamu magana ne akan abinda a turanci ake cewa allergy.
Abinda zaka ga mutum ya shaki wata iska ko ya ci wani abu ko kuma kaga wata dabba sai kawai jikinsa ya mai da martani tare da haifar masa da mura ko kuma bororo akan fatarsa da makamantansu.
To shin mutanen kasashen mu musamman a can Afrika shin sun san wannan lamari na allergy ko kuma borin jini ko borin jiki sakamakon abubuwan da Safinatu ta lissafa ko kuwa?
Suka ce salamu yau da gobe, gaskiya mu dai al'ummar karkara ba mu da wani ilimi wanda ya shafi allergy, sai dai hukumomi su dukufa wajen wayar mana da kai don gudun kamuwar da cutar. Sai Isa Lawan Girgir ya ce yau da gobe ni a sani na allergy shine idan mutum ya ci ko ya sha ko ya taba abin da jikinsa baya so. Za kuma mu je matsayin da maganar barkewar annobar sankarau ke ciki a wasu jihohin Najeriya guda 16 inda ɗaruruwan mutane suka mutu musamman ma a Zamfara da abin ya fi kamari.
Ni ne shugaban kwamiti na jiha wanda mai daraja gwamna ya kafa domin nuna damuwa da kuma ba da muhimmanci ga wannan annoba da Allah ya kawo muna. Aikin kwamitin mu ayyuka ne guda uku: mu ilmantar, mu faɗakar, mu jawo da hankalin al'umma akan abubuwan da ya kamata a yi na kariya ga wannan ciwo da kuma yadda za a yi hulɗa da waɗanda Allah ya jarraba waɗanda suka kamu suna asibiti.
Shin tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter na nan tafi, sai kuma Dr. Salifu Ibrahim Kwaifa da zamu tattauna da shi kai tsaye game da abin da ake nufi da boran jini ko allergy a turanci.
To tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter ita ce, shin me kuka sani game da abin da ake cewa allergy a turance, ta yadda idan wasu suka shaki iska ko kuma suka ci wani abu nau'in abinci ko kuma abin sha sai kawai su kama atishawa da mura ko kuma idanu su yi ta ruwa ko ma su yi bororo a jikin fatar su a sassan jikin su, shin wannan abu me kuka sani akai? Ga amsoshin wasu ku.
Sakon farko daga Usman Manika Meruwa Road Funtuwa yace yau da gobe hakika na watananin ba wani abu yake kawo wannan cuta ta allergy ba illa yaƙe-yaƙen da makamai masu guba da ke bin iska, yasa idan lokacin zafi yayi sukan bi iska mai hada da zafi, karshe ma zaka ga mura mai kasala ko ciwon idanu da ma sauran cututtuka masu dauke da sinadarin makaman ke yaduwa ga jama'a. Sai Sani Dahiru yace a gaskiya wannan abun akwai shi sosai, ko ni idan wani ya dan murde min hannu ko kuma cikin damuna sai kawai in ga ciki na kumbura yana mana kaikayi, saboda haka wannan abu akwai shi sosai da fatan za ku bayyana masa na isasshen lokaci su yi mana bayani akan wannan cuta. Sai Hafiz Sani Marabas Attajiri yace tabbas wannan allergy shine ke afkuwa ga duk lokacin da jiki yayi karo da abin da bai gamsar da shi ba, kamar abin da ake kira borin jini da sauransu. Tabbas wannan unacceptable thing ko abin da ba a so kan faru lokaci ga jikin bil'adama ko ya sha wata kwayar magani irin su chloroquine jikinsa ya kaure da kaikayi, dole mutum sai ya nemi preton sannan ya samu karin abin.
sai kamarar Muhammad Fulka yace kalmar allergy na nufin wani yanayi da jikin dan adam yake rikidewa da zarar mutun yayi amfani da wani magani a wani yanayi da bai dace ba yayi amfani da wannan maganin ko ku akwai mutane da halittar su ne idan kuma daga cikin garko jikin su yake idan yayi amfani da magani sai kaga kuraje ko kokayi yafi so mutun da fatan masana za su saki mana karin haske
sai Huza Kasim Keti yace yau da gobe ina muku fatan alheri da fatan Allah ya kara muku ilimi da juriya da hakuri da jama'a ni dai ba ni da wata masaniya kan wannan al'amari amma dai na san wasu lokutan idan mutun ya je bakon wuri yakan ga kuraje sun feso masa sakamakon samun canjin ruwan sha nagode ina nan kusa da akwatin radio na ku tashi lafiya
sai Nuruddin Musa Ille yace yau da gobe a gani na allergy yakan zo ne daidai lokacin da mutun ya shaki gurbataccen iska mai dauke da sinadarai marasa kyau ko ya taba wani kwaro ko jikin wata dabba ko kuma idan mutun ya ci abincin da wani kwaro ya fada ko abincin da wani dabba ya ci lokacin ne zaka ga waɗannan matsaloli da kuka lissafa sun faru da mutun ku tashi lafiya
sai yaro Abubakar Mannir yace Hausawa suna kiran shi borin jini zaka ga jikin mutun yayi burdindin kamar bulala saboda shan magani shakar wani abu ko tabawa wani lokaci ma har da kaikayi
sai Prince Umar Marafa Gasol yace hakika allergy a gani na wani yanayi ne da mutun yakan tsinci kansa yayin da ya karo da abin da baya so kamar yadda kuka bada misali to Allah ya kyauta
sai Halima Muhammad Haruna Sa'idawa da Halima Aliyu Gulde suka ce salam yau da gobe gaskiya mu dai al'umar karkara ba mu da wani ilimi wanda ya shafi allergy sai dai hukumomi su dukufa wajen wayar mana da kai dan gudun kamuwar da cutar
sai Isa Lawan Girgir yace yau da gobe ni a sani na allergy shine idan mutun ya ci ko ya sha ko ya taba abin da jikin sa baya so sai kaga jikin mutun ya fara kuraje da kuma kaikayi bayan haka allergy na faruwa ne ta shan magungunan zamani ko na gargajiya da kuma sabulun wanka da fatan jama'a za su rinka kula sosai da abubuwan da ke sa musu allergy
sai Hassan Sa'id yace gaskiya duk abin da kuka faɗa yana faruwa da ni wallahi amma me mafita ko maganin abin nagode
sai Shehu Adamu Rijau yace eh to allergy wani yanayi ne da mutum kan shiga yayin da jikin sa ya arangama da wani abu da baya so kamar dai da kuka bayyana wato kamar ta shan iska ko ci ko shan wani abu saboda haka yana da kyau mutum ya guji duk wani abu da zai sa shi kasancewa a cikin wannan yanayi na allergy matukar ka san jikin ka bai san abu to sai ka nisance shi domin dai Hausawa na cewa rigakafi yafi magani
sai Amina Adamu Malam Maduri yace salam yau da gobe ikon Allah hakika allergy wani sinadari ne wanda idan bai yi daidai da jikin ka ba sai ya haddasa maka wata matsala ta daban ku tashi lafiya yau da gobe shirin matasa
sai Sadiq Abdul yace yau da gobe hakika gaskiya ne ni ina allergy musamman idan na ci nama akuya duk jikina yakan dinga kaikayi
sai Bafaji Suleiman na faɗa yace tabbas allergy wani abu ne da ciki ke yi akasari idan an sha wani magani ko wani abu da zummar magance wata cuta amma a gaskiya wasu mutane sukan gwammace cutar da ke jikin su akan wannan allergy din
sai Sale Zakariya yace borin jini kenan wanda yake nuna karan batta tsakanin bakon abu da kwayar halittar jiki that is a clash between antigen and antibody
sai mai nasar Meril Asada yace salam yau da gobe hakika akan samu irin wannan a duk lokacin da hanci ya shaki wani abu akan samu irin wannan kazalika wasu idan suka ci nama akuya sai kaga jikin su yana bardala ko kuma kuraje hakan saboda irin wannan matsala da nama akuya ke kawo ma wasu
idan muka koma shafin mu na Twitter Adbajo ga Haladu yace ita dai wannan kalma ta allergy tana nufin afkawa cikin yanayi na rashin lafiya sakamakon cin wani abu ko mu'amala da wani abu
sai at Muhammad Jafaru yace allergy a turance kalma ce da ke nufin iskar da mutum zai shaka yayi masa illa a rayuwarsa watakila ya kai ga rasa rai
sai Albashir Nuhu Owan yace yau da gobe kun tabo inda ban sani ba amma zan tsaya in kasa kunne in ji abin da masana za su faɗa game da wannan abu wanda ake kira da allergy
sai daga ƙarshe at Esme Langelenge yace allergy matsala ce da mai fama da ita baya son ko kanshin turare da hayaki da wari wani lokaci sai ya hada da abin da ake kira inhaler to mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni
To da fatan za a yi mana afuwar tangarɗar na'ura ta kame. Sakan mana kiɗan mu.
Wasu makami wanda ya ce wai makami ne masu guba yasa shi abin da ya yadda abin kenan.
To muna magana kafin mu je ga maganar allergy din nan duka da muke magana akwai maganar yanayin me ake ciki game da maganar annoban nan ta maganar sankarau da ta addabi wasu jihohi kamar 16 a Najeriya. Maryam na ganki da wasu 'yan
rubutu. Usman dai a jiya dai aka fara
gudanar da allurar rigakafi a nan jihar Zamfara inda abin ya fi kamari mutane aka ce yanzu 256 sun mutu kuma yawancin su ma yara ne shekaru 5 zuwa 14 abin ya fi shafa sosai to kuma garuruwan da suka hada da Katsina, Kebbi, Niger State, Zamfara
kuma da Cross River da Osun Jigawa da Plateau
to ya zama ma duka kasar kenan ba wai arewa bane
ba arewa to ya gaure
kuma wai abin da yasa abin ya aka wahala kamar haka da ba a saba ganin shi wannan nau'in type din a nan Najeriya ba amma yana aukuwa a nan su America da su Canada din nan ana samun wannan amma mu ne ba mu da wannan sai wannan karin ne abin ya yi sosai
haka to sai mu ce sai dai mu ce to sai mutane a ci gaba da kiyayewa kuma dama dan a san me ake ciki din a Zamfara
to Usman ya tattauna da ɗaya daga cikin masu ruwa da tsaki game da magance bullar annobar sankaro a jihar ta Zamfara
to assalamu alaikum da muke magana
da Professor Abdullahi Muhammad Dinkafi sakataren gwamnatin jihar Zamfara
to sakataren gwamnati an ce maganar meningitis ko kuma cutar sankarau dinnan da ta shiga wasu jihohi a Najeriya inda kuma Zamfara ta samu lamba mafi yawa na waɗanda suka mutu da wannan ciwo an ce kai ne shugaban kwamitin daukar mataki akai me kuke yi akai
eh babu shakka ni ne shugaban kwamiti na jiha wanda mai daraja gwamna ya kafa domin nuna damuwa da kuma bada muhimmanci ga wannan annoba da Allah ya kawo muna aikin kwamitin mu ayyuka ne guda uku mu ilmantar mu fadakar mu jawo da hankalin al'umma akan abubuwan da ya kamata a yi na kariya ga wannan ciwo da kuma yanda za a yi hulɗa da waɗanda Allah ya jarraba waɗanda suka kamu suna asibiti sannan har wa yau yana daga cikin aikin wannan kwamiti ta samar da isasshen magani domin baiwa mara lafiya a asibiti kuma wannan kwamiti ne yake fafutuka domin ya ga cewa yayi kai da kawo tsakanin shi da gwamnatin tarayya domin ya ga ya samu isassun maganin rigakafi wanda a yanzu da nake magana da kai cikin taimakon Allah an kawo muna maganin rigakafi 300 kuma jiya ne aka fara kuma yanzu ne muke jewa yawa muna ganin yanda aiki yake gudana
to madalla to amma abinda nake son mu gane yanzu mutane sun kai nawa rahoton da kuka samu wanda suka rasu
abinda alƙalin ma suka nuna na masana cewa zuwa yau mutum 1864 sun kamu a yayin da mutum 215 suka rasa rayukansu amma dai cikin taimakon Allah mafi yawancin wurare abun yana yin ƙasa domin zaka ga inda aka saba ana kai mutum 10 ga yini ko 20 sun koma mutum ɗaya ko biyu in dai ba wasu local government ɗaya ko biyu ba haka nan ne muke ganin abun har yanzu bai sauka ba sosai yanda ya kamata
to ka san wannan shirin da muke yi da kai na yau da gobe shiri ne na matasa wanda yanzu muke magana da kai a ciki matasa mun gaggani a shafukan abota na sada zumunci su Facebook da Twitter cewa akwai maganar da gwamnan Zamfara ya na cewa yawanci yana ya alakanta maganar sankarau da maganar cewa zinace na daga cikin abin da yake kawowa bayan duniya ta san cewa ciwo ne yake shiga ta ko ina ya fito a shaka a iska da sauransu kana da abin cewa akan wannan
abun da zan ce ka san mutane wani bi ba su kwantar da hankali su fahimci bayani kamar yadda Allah yake cewa la yakadu na yafqahuna haditha amma abin da gwamnati yake cewa shine kamar yadda manzo Allah yake idan al'umma tana laihuhuka to Allah na iya jarraba ta da curutuka har waɗanda ba a san maganin su ba wannan magana ce shamila yana cewa wai mu gyara kayanmu mu daina banna mu daina cin hanci mu daina rashawa mu daina duk abin da bai dace ba wannan shine kawai sakon da gwamna yake jawo hankalin mu akan shi amma ina ganin kamar ba a fahimci sakon mai daraja gwamna bane
ai to yanzu a matsayinka na farfisa kuma shugaban wannan committee me zaka ce ka sa mutane su gane ka san abin nan da ake magana shine akwai kasashen da suka fi mu laifuka suka fi mu abubuwa da yawa matasa suna cewa to su ya wayancan ba su ciwo ba sai mu ne la a ce a Najeriya kamar gwamna a ce haka
ai shi Allah shi yake jaraba wanda ya so lokacin da ya so kana iya kai laifi Allah ya kyale ka kana iya kai laifi Allah ya kama kana iya kai laifi ba a jarrabe ka ba wai gwamna na cewa dole wannan sankarau da ake ba don saboda an yi wani abu ne magana ce ta zo cikin magana kamar yadda kowane malami ba shi ya fara faɗa ba malamai sun yi ta karantarwa sun yi ta faɗi wannan magana amma ba a taɓa cewa don me ba ina ganin kamar ba a fahimci saƙon ba ne
to yanzu daga ƙarshe mutanen gari ne zaka gaya musu a game da wannan ciwo da yadda za su yi kiran da kuke da shi domin ku ga cewa haƙarku ta cimma ruwa da abin da gwamnati take su kuma mutane ne za su yi da ya kamata
kiran da muke da shi shine kokari da gwamnati take yi da kuma gwamnatin tarayya a ga cewa an bada haɗin kai domin hakata cimma ruwa. Kamar yadda na ambata gwamnati ta bada makudan kuɗi a samar da magunguna tun lokacin da wannan ciwo ya shigo a wannan jiha ta mu, duka sarakunan mu da kwamishinoni da special advisors da 'yan majalisar da duk manyan ma'aikata na gwamnati ba wanda ke zaune, kowa yana cikin lugu da sako na ƙauyuka domin ganin an fatakar an ja al'umma hankalin al'umma akan tsafta akan kiyaye muhalli domin ganin cewa an guje ma wannan cuta. Kiran da nake shine a bada haɗin kai. Yanzu maganin sai da aka kawo mana na rigakafi ya kusa biliyan 2 da wani abu, to wanda kaga idan mutane ba su bada haɗin kai ba duk yanda aka so a taimake su to taimakon zai wahala. A kula da abinda masu kiyon lafiya ke kiran mu na hulɗa da majinyata da yanda ya kamata a yi ta'ammuli da sauran jama'a da kuma gada a rika rufe tagogi da duk dai kiraye-kiraye da ake, wannan shi ne abin da muke kira zuwa gare
shi. To mun gode sosai Farfesa, Allah Ubangiji kuma ya kyauta na gaba.
Allah ya saka muku da alheri, Allah ya kore mana wannan musiba.
Amin, amin.
Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, summa amin, 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 summa amin ya Allah.
Kafin mu je ga likita akan maganar alaji ko martanin da jiki kan maida na alaji, bari mu ji wannan sakon.
Muna cikin wani yanayi na barkewar annobar ciwon sankarau, kuma yana da muhimmanci mutane su san yadda za su kare kansu. A saboda haka ga Profesan kiwon lafiya na Balarabe Sani Garko.
Shi dai ciwon meningitis ciwo ne da wasu ƙwayoyin cuta suke kawowa, wanda yake yaduwa a mutane ta hanyar tari da su atishawa da kissing, wato haɗa baki da baki, ko kuma an haɗa ko cokali a ce wani haɗu da wani, ko ɗan furo da ake shan ruwa wani ya sha ya ba wani ya sha, ko toothbrush ko kuma taba da ke wani masu yin taba sukan ba juna taba su sha. To hanyoyin da za a kare wannan annoba, a kare mutane daga kamuwa daga shi, shine na farko wanke hannuwa da kuma tsafta. Duk abin da mutum ya shiga ko ya shiga taron jama'a ko ya ci abinci ko ya fito daga banɗaki ko kuma wataƙila ya je cakuɗi da dabbobi, to dole ya wanke hannun shi ƙwarai da gaske. Sannan kuma wanke hannun ya zama an yi shi sosai da sabulu, sannan an gama a sa shi a kasan famfo ko wani ya zuba maka ruwa ka girgije hannun. Na biyu shine ana son mutum ya zama duk abin da zai ci ko zai sha ya zama nan nashi ne, kar ya haɗa ya ci in ya ɗan gutsura ya ba wani, wannan yana da muhimmanci a koya ma yara. Na uku shine ana so mutum ya zama da cewa jikinsa garkuwar jikinsa na da ƙarfi, sai samun masu motsa jiki isasshe ba ko mutum ya je ta gudu ba, sannan kuma ya rika cin abinci wadatacce da 'ya'yan itace da su ganye da kuma wataƙila samun abinci mai tsafta ba wanda aka ce aka rage an jima ƙara ci ba. Ana so kuma mutum ya zama da cewa in zai atishawa ko zai tari ya rufe bakinsa wataƙila ko da ɗan tawul ko ɗan hankici, saboda kar wanda suke kusa da shi shaƙi abin da ya tari. Ina jin aka bi waɗannan abubuwan insha Allah za a samu kariya daga wannan cuta. Wanda kuma suke da yara, akwai allurar rigakafi da ake bayarwa ta shi wannan ciwon sankarau. Allah ya sa mu dace.
To masu iya magana dai suka ce in kunne ya ji ganga jiki ya tsira, to Allah ya sa mu dace kuma ya sa mu ci din.
Amin.
To muna tare da likita Salihu Ibrahim Kwaifa, wanda yana likita ne a asibitin Musa District da ke garin Abuja. Don jin menene alaji ko kuma martani a Hausa kenan, martanin da jiki kan maida bayan shakar iska ko kuma samun wani nau'in abinci a cikin sa.
Ko dai wani abin ma ta bashi.
Yawa ko ma wani ma za ga dabba zai kalla kawai shikenan sai jiki ya samu abin nan. Akwai wanda na sani magece bai sanya gani, yana shi da ya sani. Salamu alaikum Dakta.
Alaikum salam.
Yawa kana jin mu? Yawa kana jin mu?
Eh ina jin ka, amma ina dan mutiya kadan.
Eh naji kaman ya dan kumbura murya haka. Idan ka kalli wayar idan tana kan hands free ka matsa ya fita zaka ji ta daidai. yawa muryan ka ba yayi wani yana kaman can ciki ba kana jin mu sosai
ina jin
yawa to yayi ina ga yanzu kaman ya bude sosai
kuna jina yanzu
radau daktar radau yawa to muna magana akan allergy
okay ina ji
yawa wace shimfida za ka yi mana maganar allergy da muke na maganar jiki ya karbo wani canji da bai so sai kawai ya mutum bore hello to ina ga fa likita sai mun sake lalubo shi ko hello eh to ina ga mun rasa
ai magana
ya naga engineer ya duka duka
ina Usman game da allergy din nan akwai wani ma da nake karanta labarin shi matarsa wai tana da ita wani tana jikinta bai san shi
eh bai san shi mutum
bai san shi ba ta iya taba komai ba ko duk in ba wai ɗan uwanta da jini ba jikinta ga wata baturiya
in ta hadu da mutane
eh bai ta hadu da mutane jikinta bai wannan iskar ma
wannan sanda yake mutane suka hadu dole za a shake suka daya za a ji jiki zai wani abu daban haka to ina ga gashi nan ana da lalubar likita ku yi hakuri masu sauraro yasa muke dan ƙara bayanin mu abin da muka sani ni ba zan koyi miki ba Maryam sai da nazo kasan nan ko in ce sai da nazo Amurka muna magana ma da nazar da safi duk sai da muka zo muka san wani menene allergy ni san ka duk a cikin shawara ka kawai kai gaba shikenan shi kai mura ko kuma kaga jikin kana kai kai kawai sai ga wani rudu kamar
ni ka sani ko na rade ina
eh yau to ina ga Julie ta ce mun samu shi eh to hello
hello
yawa to kana jin mu yanzu
eh ina jin
yawa muna magana akan allergy wato yanda mutum zai ci wani abu ko ya shaki wata iska ko ya ga wata dabba kawai sai jikin sa ya bore yaya me zaka fara shimfida mana akai mutane ba su san me muke magana ba sai dai kwatancen da muka yi suke dan ganewa
ciwon allergy wani nau'in ciwo ne wanda yake dan adam yana
ga wannan network din fa sai a hankali yau
subhanallah
yawa ina jin ka
kuna ji yanzu
yawa yanzu ina jin ka in ka cire shi in yana kamar hands free ko yana mamaye kai shiga hands free to in ka cire zaka ji yayi clear
okay yanzu it's okay yayi ko
yawa kaman kana kusa da mu
to
yawa to muna jin ka
kile wanda ke addaba bil adama a yanayin da wata kwaya ta cuta ko kuma wani abu wanda yake jikin ba ya son sa to sai jikin ya kasance ya mai da martini wato ya yi reactive to shi wannan abu yana kasancewa a cikin abinci ne ko a cikin iska ne ko kuma a cikin jininsa ko kuma a'a wani yanayi ne na rashin lahiya wanda yake wannan kwayar cutar tana haddasa da shi wannan abin sinadarin wanda ake cewa allergen wanda shi jikin bil adama yana mai da martini wato yana kamar yana yakansa to yana yakansa ne ta hanyar ya samar da waɗansu sinadarai waɗanda suke za su tinkari shi wannan allergy ɗin baƙon abu da shigo cikin jiki to ya danganta da inda abin ya rokana idan a jiki ne a fata sai ga ta yi kumburi ko ta yi samiya ko bugun iska da ake faɗa ɗin nan ta kumbura ta gaigai in a cikin huhu ne sai mutum ya fara tari ya fara yi kamar irin ciwon asma haka to ba inda ba ya iya la'ajin bil adama
to akwai yanda misali mutum zai yi ya ce to ina ne zan bi in gane cewa wannan abin in na ci zai saka mun wannan
kaga ko wanda ake cewa lactose intolerant ba sa iya
kamar ni na sha madara kamar misali madarar shanu da ake sha kawai sai ta lalata mun ciki ko kuma ciki na ita ciwo amma akwai wanda in na sha kuma yau da suke cewa dan wanda ba ta da wannan lactose a ciki shikenan lafiya lau nake shan madara
yawa to irin waɗannan masu abin nan matsala da shan madara suna akwai wani sinadari ne wanda jiki ke yi wanda ke narkar da madara to su waɗannan mutanen jikinsu baya iya samar da shi ana ce da shi lactase shi ne ke narkar da lactose ya mai da shi glucose daga lactose to wannan duk nau'i ne na sukari wanda jiki zai yi amfani da shi waɗanda ba su da wannan sinadarin na lactase to su ne idan suka sha madara sukan yi zawo
mu ne na
to kaga wannan abu yana aukuwa ne a cikin ciki ba shi kadai bane akwai abinci ma dan abinci wanda ke da wani sinadari na gluten idan wanda ke da wannan nau'i na allergy ko na ciwo ya ci wannan abincin da ke da wannan zai dinga zawo ya yi rama da sauransu
shi me wannan gluten din
ana samun shi a cikin kamar alkama a cikin bali abin nan kenan sha'ir da sauransu
yana wani aiki a cikin jiki ne misali ga wanda yake iya karbar sa din
shi wanda yake karbar in ya ci abinci wanda ke da nau'in wannan gluten din to zai samu matsala wanda ke da matsalan ciwon na allergy na wannan nau'in abinci amma yawancin mutane kamar bakaki ba su da ba su fai wannan ciwon ba an fi shiga ni a fararen mutane
yanzu misali a Najeriya ana samun irin wa'annan abubuwa
ana samun masu wanda ba su san madara lactose intolerant akwai shi da yawa
amma na iska da ake shashaka kamar na ga sai a turai ne fi yawa ko yaya
akwai da yawa wa'annan wanda kawai da wani iska buge shi kawai sai ga duk jikin sa kawai ya kumbura
ni likita tambaya ta kamar zaka ga kamar in mutun ya ga abu sai tsiga jikin shi ta tashi haka irin kamar jikin shi ya yar haka in kaban kaga abu ko ka irin ka je wuri ko ka shaki abu sai kaga jikin ka yayi yar to shi ma allergy ne ko kuwa
shi wannan abu ne daban allergy bane wannan yawan tsananin kyama ne ko ana da shi phobia
ne
kama na tsoron abin ga in ka kyamu ci abu da kamin sai ka tsaje
ga ji ga tsaje
san haka wannan ba allergy bane
ni kamar ni in ba ka shan ga maka na sai in ba ka dariya in mutun yana shan rake kaga ni ina shan rake amma saboda san kai in wani yana bare rake a kusa da ni irin
ya jar
bare rake wani yana yin bare rake
amma likita yanzu zaka gani a nan kasashen tuyamma zaka ga yara da dama su ba su iya cin abubuwa da yawa kamar gyada da sauransu wai me ke ja haka ne
allergy din kenan wannan allergy din da muke magana iri nau'i iri biyu ne galibin shi ko wanda yake wani sinadari wanda yake waje shi na kuma external allergy ko kuma wanda yake ko kuma sai da shi extrinsic allergy ko external kuma ko wanda yake daga cikin jiki ne ana sai da shi intrinsic to shi irin wannan allergy din na waje akan yi mutane suna iya samun allergy din dalilin saduwa da komai kamar a ce flower ko wani dusa ko wata ciyawa waɗansu suna yi da dabbobin gida kamar mage doki jaki duk haka
to tambaya ta ƙarshe da zan maka likita saboda lokaci a wasu suna ganin cewa yawanci kamar irin tsara yara kasa fita wasa karsi waye kullun suna cikin gida haje su ga ɗaki sai ɗaki tsafin abu ya kasa su fira akan kare mu hannu kiki da ya fito waje ya samu wasu abubuwa kawai sai yayi abin reaction wai da gaskiya ne wannan
wani lokaci kake sai da gaskiya amma ya take a bari yaro ya fito saboda saba da yanayin sa idan ba haka ba zai abgarko jikin sa wanda ke za su iya haduwa da wannan ababen da ke waje ba za ta
saba
ko abin nan ba yawa wanda idan ya girma ya fito yana iya wani abu za su yi masa ta'adi
to likita
yaro ya dinga wasanni saboda yanayin sa da wurin da yake saba da shi.
Okay. To likita wani irin taimako ne ake ba ma wani in ya shiga wannan yanayin jikin
ka yana amma ɗan sakan dakikoki take da shi kamar uku ko biyar.
To babban abu shine akwai abin da ake cewa allergy test. Akwai abubuwa da sun fi gari wanda za a maka allura su kaɗan da sunayen su duka.
A takaitare ya zo asibiti.
Da aka yi asibiti zai wurin zai kumbura.
To a takaitare ya zo asibiti?
Da aka da wannan.
Za a iya zuwa asibiti in an ji allergy?
Kwarekwa.
Mun gode sosai da ga salo kai fa.
Ko ne da allergy kake da shi da ko
to ai likita da ko sai dai bamu bai zaka amma da dai
Maryam Bashir Bagaji
Safina ta so dai to ni Usman Ahmad kabar da fatan za a kiyaye game da magana allergy din da aka yi sai Julie Zagreshin ita ce wadda ta bada umarnin shirin da injiniyan mu ne Aidin Fisko sai ni nake cewa mu zama lafiya Maryam Amurka yau ta cancanci Dai
bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalaci.